Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan hantsin ranar Talata 12 ga watan Maris 2019 akan bintoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara da Noman da Dalal da kuma niya muryar Arewa. Ko kuma BOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi Ghana. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan boahausa.com ko sashinhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalu muke farin cikin sake jan ragamar shirin da wannan hanci. Bayan labaran duniya za ku ji ƙarin bayani kan sakamakon zaben gwamnan na jihohin Borno, Yobe da kuma Taraba. Sannan Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya. Har ila yau muna tafa da kuma sharhin jaridin Nijar sai kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura. Amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Ana ci gaba da mika sakonnin ta'aziyya da na bankwana ga mutum 157 da suka rasa rayukansu a hadarin jirgin saman Ethiopia da ya faru a ranar Lahadi a kusa da Addis Ababa babban birnin kasar. Mamatan sun fito ne daga kasashe akalla 35 ciki har da wasu jami'an majalisar dinkin duniya 22 waɗanda ke kan hanyarsa ta zuwa wani taro kan muhalli a Nairobi babban birnin Kenya. A jiya Litinin an yi kasa-kasa da tutoci a taron, sannan an yi tsit na ɗan wani lokaci a lokutan da aka buɗe taron na Kenya da kuma wani taro na daban da aka yi a New York domin nuna girmamawa ga mamatan. Mai rike da mukamin mukaddashin darakta janaral na majalisar ɗinkin duniya a Nairobi, Maimuna Sharif, ta yi ta kokarin dakile kurarar hawaye yayin da take wannan jawabin bankwana saboda abokan aikin da suka rasa.
We will not forget this tragedy, nor those that perish.
Ta ce ba za mu manta da wannan iftila'i ba da waɗanda suka mutu. Mutuna cewa abokan aikinmu sun sadaukar da rayukansu wajen yin doguwar tafiya domin su samar da sauyi a duniya. To a dai bangaren kuma wannan hadari da jirgin na Ethiopia mai lamba 302 yayi wanda kira Boeing 737 Max 8 ne ya farfado da muhawara kan alamar tambaya da ake dasawa. Dangane da matakan kare haɗura da jiragen Boeing ke da su, kamfanin da aka fi amfani da jiragensa a duniya. Wani haɗari na kusa da Addis Ababa shi ne na biyu ƙasa da watanni 6 da ya ritsa da irin wannan jirgi. Wani jirgin kamfanin Lion Air wanda shi ma Boeing 737 Max 8 ne ya yi haɗari a kusa da Indonesia a watan Oktoban bara, inda dukkanin fasinjoji 189 da ke ciki suka mutu. Shi dai wannan jirgi mai wannan kira ya fi kowanne kasuwa a nau'ukan jiragen da kamfanin na Boeing ke kerawa, inda ya sayar da 350 a duk faɗin duniya. Sannan yanzu haka an yi odar sama da 5,000. Yanzu haka China, Indonesia da Ethiopia sun dakatar da yin amfani da dukkanin irin wannan jiragen da suke da su har sai sun kammala bincike. Ko da yake a jiya Litinin hukumar da ke kula da harkokin da suka shafi safarar jirage sama, wato jiragen sama ta FAA a nan Amurka, ta ba da tabbacin cewa nau'ukan jiragen na Boeing 737 Max 8 da Max 9 suna da inganci, amma ta ce za ta yi nazari kan bayanan haɗuran da jiragen suka yi domin ɗaukar matakin da ya dace. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta fitar da tsarin kasafin kuɗin da za ta kashe a shekarar 2020 mai zuwa, wanda ya kai dala triliyan 4.7. Daga cikin wannan kuɗi har da kuɗi dala biliyan 8.6 da shugaba Trump ya nema domin gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico, inda zai nemi a dakile kwararren masu shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. Ross Vought shi ne muƙaddashin daraktan ofishin kula da kasafin kuɗi a Amurka.
This $8.6 billion is geared towards what we would need in addition.
Yace waɗannan kuɗaɗe dala biliyan 8.6 za a karkata su ne zuwa ga aikin da muke so mu kammala na gina katanga. Wasu dai na ganin wannan sabuwar bukata da shugaba Trump zai gabatar wani sabon babin takaddama ne da ke tafiye nan da wasu watanni tsakaninsa da 'yan majalisun dokokin kasar, inda tuni wasu usoshi a bangaren 'yan Democrat suka sha alwashin za su yi wancakali da bukatar tasa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta ce ba za ta amince da shirin wargaza makaman nukiliyan Koriya ta Arewa ta hanyar amfani da matakai na daki-daki ba, kamar yadda jakadanta a Pyongyang Steve Biegun ya faɗa a wani taron rukan makaman nukiliya da aka yi a nan Washington. A jiya Litinin Steve ya ce shugaba Trump ya riga ya bayyana matsayinsa karara akan wannan batu. Kalaman jakadan na nuni da irin yadda kasar ta Amurka ta kara cijewa kan kin sauya matsayinta tun bayan taron da aka yi a Hanoi babban birnin Vietnam tsakanin shugaba Trump da takwarar aikinsa Kim Jong-un wanda bai nasara ba. Ita dai Koriya ta Arewa tana so ne a sassauta mata takunkumin wato da aka kafa mata na domin ta cire mata batun wato wannan nukiliya da take kerawa. Da dan shugaban Algeria Abdulaziz Bouteflika ya ce ba zai tsaya takarar neman wa'adi na biyar ba duk ko da cewa a makon da ya gabata ya mika takardunsa da suka nuna bukatar sa ta tsayawa takara. Sannan fadin shugaban kasar ta bayyana cewa za a dage zaben da aka shirya za a yi a ranar 18 ga watan Afrilu. Kafafun yada labaran Algeria sun rawaito cewa Bouteflika ya zabi ministan harkokin wajen cikin gida Nuruddin Badawi a matsayin sabon prime ministan Algeria tare da bashi umarnin ya kafa sabon gwamnati. Nuruddin zai mai gurbin prime minister Ahmed Ouhaye ne wanda ya yi murabus a jiya Litinin.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotannin mu, kuma zamu fara ne daga arewa maso gabashin Najeriya, inda baturen zaben jihar Borno Farfesa Alhassan Muhammad Gani ya bayyana Farfesa Babagana Umar Zulum na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar, sai dai jam'iyyar PDP ta yi watsi da sakamakon zaben. Haka ma a makwabciyarta jihar Yobe, baturen zaben jihar Farfesa Abubakar Musa Gundiri ya bayyana Alhaji Mimala Buni na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar. Ga wakilin mu Haruna Daudabi da cikakken rahoton.
Babagana Umara of APC scored 1,175,440 votes. He is hereby declared the winner and is returned elected.
Professor Alhassan Muhammad Gani kenan, mataimakin shugaban jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin Kashari a jihar Gombe, da ya bayyana Professor Babagana Umar na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya samu nasara, da ya samu kuri'u 1,175,000 da 440, wato kuri'u mafi rinjaye cikin waɗannan zaɓuɓɓuka da aka gudanar.
Muhammad Alkani Imam of PDP scored 66,115 votes.
Ya ce alkali Muhammad Imam na jam'iyyar PDP dai shi kuma da kuri'u 66,115, wanda ya tattara alfarman zaɓe ne daga ƙananan hukumomi 27 da ke jihar Borno, wanda kuma dukkanin suka amince cewa an gudanar da waɗannan zaɓuɓɓukan ba tare da samun tashin hankali ba, illa ƙaramar hukumar Hawul da aka ce an kashe wasu kuri'u a wasu mazaɓu guda 12 sakamakon rikice-rikice da aka samu da ma satin akwatunan zaɓe, wanda kuma aka ce hakan ba zai shafi sakamakon waɗannan zaɓuɓɓukan ba. Na kuma tambaya Alhaji Usman Muhammad Durkwa, mataimakin gwamnan jihar Borno, kan yadda suke ji game da wannan sakamako. Ga dai abin da ke cewa,
a gaskiya muna cikin farin ciki da policy na APC da policy na Megida, su sai sun na tabbatar muku cewa inda Megida ya tsaya shi zai ci gaba. Wai cewa ka sabon abu ba, can ne za mu ci gaba insha Allah.
Mai gari ganin cewa akwai jam'iyyar PDP da ita babban jam'iyyar rawa ta ƙi da rattafa hannu akan wannan, ba gani kamar za a kamar akwai wani abu a ƙasa?
A dokar ba wasu da zai rattafa hannu ba ne, a dokar INEC ba dole sai mu ga rattafa hannu ba. Kan muddin an san san cewa yayi in duk ne yadda ba akwai kotu.
To ko menene dalilin jam'iyyar PDP na ƙin rattafa hannu akan wannan sakamakon?
Ni Comrade Umar Bello ne, ni ne State Organizing Secretary. Sakamakon gaskiya akwai ayan tambaya, saboda wayansu figures din mu muna ganin kamar akwai abin ayan tambaya a ciki.
Kamar ne kenan,
wato a duk inda ake zaɓuɓɓuka a duniya yana da wuya a samu kashi 70 na wayanda suka yi rijista a ce sun gudanar da zaɓe, amma a wannan zaɓe zaka ga kashi 99, kashi 98 na wayanda sun yi rijista sun yi zaɓe. To kaga wannan abin dole ne sai an dan duba an tabbatar cewa lalle wayannan mutane ba wayanda suka mutu, ba wayanda suka kaura, ba wayanda suka bar wannan area, har an samu kusan kashi 90 da wani abu da suka jefa kuriyar nan sai mun bincike akai.
Wannan shi ne dalilin ku na yake da ta faru
sosai sosai.
A jihar Yobe da ke makwabta da jihar Borno kuwa su ma jami'an siyasa 13 ne suka fidda ɗan takara, wanda baturen zaben Professor Abubakar Musa Kundiri na jami'ar Rokari da ke jihar Taraba ya bayyana Alhaji Maimuna Buni ɗan takarar gwamnatin jami'ar APC a matsayin wanda ya samu nasara sakamakon samun kuri'u mafi rinjaye da suka tasamma 444 da 13, yayin da ambasada Umar Idada Magum takarar jami'ar PDP da ke biye da shi da 95,703, sai da ɗan takarar jami'ar APC kuma sakataren jami'ar na ƙasa Alhaji Maimuna Buni ya kira da ɗan takarar jami'ar PDP da cewa su zo su haɗa kai don su gina jihar Yobe.
Sarki da ya bamu cikin ikonsa wannan nasara ya kasance, to alhamdulillah na gode masa, na gode kuma al'umman jihar Yobe da suka fito suka zabe mu. Shi ma dan Yobe ne ya zo ya hada hannu da mu mu ce da jihar Yobe gaba. Dukkyawan manufarsa da abin da yake da niyan yi wa Yobe ya zo mu hada hannu mu yi shawara tare mu ce da jihar Yobe gaba.
Tunai dai mu goya bayan waɗannan 'yan takara da aka bayyana sun samu nasara, a waɗannan jihohin guda biyu suka soma nuna farin cikinsu wajen gudanar da bukukuwa da kaɗe-kaɗe da rere. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla gaida Haruna Daudabiu. Har yanzu dai batun sakamakon zaben ne dai, inda baturen zaben jihar Taraba Farfesa Shehu Adamu Iya ya bayyana gwamna mai ci na jihar Taraba Akitar Darius Dickson Isiyaku na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben. Amma tun kafin a kammala ba da sakamakon zaben, jam'iyyar APC ta nuna rashin amincewa da sakamakon. Ga wakilin Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton.
I, Professor Shehu Adamu Iya, hereby certify that I was the returning officer for the governorship election held on the 9th day of March 2019, that the election was contested, that the candidates received the following votes.
Professor Shehu Adamu Iya na jami'ar Modibo Adamu da Kiola, wanda mako shi ne jami'in ba da sakamakon zaben jihar Taraba, yayin da ke bincike a ɗan takarar jam'iyyar PDP kuma gwamnan jihar Akita Gare Dison Isiyaku da cewa shi ne mako ya lashe zaben, inda ya samu kuri'u 420,433, yayin da shi kudin takarar jam'iyyar adawa da APC a jihar Sana'a Baka da Lagi, wanda shi ma tsohon muƙaddashin gwamnan jihar ne da cewa shi ne koyi zana biyu, inda kuwa ya samu kuri'u 362,735.
That is Dickson Ishaku of the PDP, having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes, is hereby declared winner and is returned elected.
To sai dai kuma tun makafin a kai ga kammala ba da sakamakon zaben, wakilin jami'ar APC a ce bai haɗa sakamakon zaben injiniya Amar Yusuf Gamaliya ya ku nuna ɓacin ransu da yadda ma aka ba da sakamakon wasu ƙananan hukumomi. Tun ma dai kafin a kai ga bayanin sakamakon, a wani mataki na kan da garki, gwamnatin jihar Taraba ta kafa dokar hana fita daga karfe 6 na maraice zuwa 6 na safe a Jalingo fadar jihar, yayin da wasu yankuna kuma tuni fama goya bayan jam'iyyar ta PDP ma suka soma murna. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Kafin mu ci gaba da shakata da wannan wakar.
Tawata tara sannan wani ba shi da ahu, duka Allah na ƙaunanku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma, riguna sun kai goma, sannan wani bai da silifan, duka Allah na ƙaunanku. Wani yana da ɗaki nasa, in yayi gado ya ƙare, yayi mata raziya sanya kuma yayi katifa asa ga rani oba canya ga ku kafet fa a daki handa ku jeri na sa sanan wani ba shi nake so abu ko Allah na kauran ku shi dai mai fa kuɗin can wani aiki yayi ma Allah yayi dadi ya bashi abinsa an gai ko da baka da aho wani aibu kai wa Allah yaji zahiya naka abinsa shi fa Allah sarki iko dukin da ya so bai wasa nake kuma ikon nasa ko Allah sarki iko shin malai in ka gane abunda tabara ibaka to malan garaka gode mutukan kuma kai butunci ranan karan ku da Allah to ranan ka ta duka walakin yana tikaka sumaraya suna canje ne kuku hakuri ban bashi bayan ku hakuri ban bashi sai dai ta zuga aido kan sumaraya suna canje haba Allah ga bayanka albarkan manzan Allah haba Allah sarki iko wani ga marasan ni tata ga haishal kuma tata ga galbonan tata 68 duka na shi sannan wani ba shi da taya to duka Allah na kauran ku to duka Allah na kauran ku
to ma da Allah ya ji gan dan Maraya Jos ga Baba Yakub makeri da shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya Baba Yakub makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin shirin namu zai ci gaba da hira da Isa Ali ne shugaban kungiyar fafutukan rage yawan hatsarin ababen hawa a Ghana ta falda a takaice wanda yake mana tsokaci akan alƙaluma masu daga hankali akan mutuwar da aka yi ta hanyar mota a Ghana a shekarar 2018 Isa Ali ya koro mu a shirye-shiryen mu na baya ya kuma kai inda yake cewa hukumomi ba sa daukar matakai masu dorewa na kiyaye hatsarin mota a kasar to bari mu ba Isa Ali wuri ya ci gaba da bayani
ana dokan mataki nan zuwa watanni uku da sai mu ce watanni shida zuwa shekara in aka samu sauki sai kaga kaman me gwamnati sai ta janye baya kaga matsala ne sannan na biyu kuma kaga mu ma mutane kuma muna da sai mu ce mu ma muna da laifin mu kaga ne saboda mutum in kana kan titi akwai road signs an rubuta sai mu ce dokoki da dama kan hanya amma mutum kuma saboda sauri wannan matsala kuma na ci sannan kuma kaga wani lokaci gwamnati wani lokaci sai ta sa arziki ciki kaga ne yanda za a kula da shanin rage hasari kan titi sai kaga wani lokaci kuma ba mu da abin da ke cewa sustainable funding kaga ne in muka duba yanzu haka ba ma Ghana kadai ba duniya da dama kana ga kamar yanzu population ne zai sai yawa kaga ne yanzu muna samu
ana samun karuwan al'umma
muna samun karuwa kaga ne saboda shi titin da ake yi masai mu ce jama'a miliyan hudu yanzu wannan titin da miliyan aka yi ma miliyan hudu yau kana iya ka samu miliyan shida ana amfani da shi kaga ne wani lokaci ka ce an yi titi saboda maybe mu ce motoci 50 amma yawan da nake magana motoci 200 na amfani da wannan titi to kamata ne ni a sa kuɗi in ya so a bude hanyoyi kaga ne sannan kuma a duba yanda za a kuma a samu yan sanda kuma kan titi kaga saboda ba wanda da za su kula ba mu da monitoring kan titi ba kulawa sai kaga kaman matukin lori in ya shiga cikin mota kaga sai su yi abin da suke so wannan ya sa wani lokaci sai ka gan kaman yara na tunci yara waɗanda ba su kai goma ta mu ce
shekaru goma
goma sha takwas kenan ko 18 years kenan ba su kai wannan lokaci ba saka ga kamar suna titi kan hanya saboda mai ba waɗanda ke kulawa kan titi sannan kuma kana samu wasu kuma ba su da takarda ba su da lantern kenan ba ba su an hanya
izini su yi abu da
izini su tuka mota ba sai kana suna tuka mota saboda ba yan sanda kan titi kaga ba yan sanda hanya wannan duka na kawo mana matsala sosai wasu kira mu muke yi gwamnati ta yi kokari saboda mun ka duba waɗanda muke rashin da ake yi kan titi gaskiya gwamnati ma sai mu ce yana kawo mana koman baya saboda kana ya samu waɗanda za su iya su taimake kasa ta ci gaba da ilimi da karfin su sai ka gan kamar ni waɗannan mutane an rashin su kan titi saboda hasarin mota sai an kamar development din gari ma sai ya koma baya ka gane saboda akwai wasu da gari ta sa ta treni shi mu ce
ta horar da su yadda za su yi ba kasar amfani
nagode ta horar da su yawa wasu sai ka ga kamar nan zuwa 15 shekaru 20 gwamnati sai mu ce an karatar da su sosai ka gane an karatar da su yanda za su yi su a tafiyar da gari sai ka ga kamar an samu rashi ka gane wani lokaci ma sai ka ga idan ma ka ga kamar wai minista kamar shekara da ya wuce akwai wasu manya da dama da ma mun kai rashin su manyan 'yan siyasa don ka ga hasarin mota bai san kai dan siyasa ba ne kai mai kudi ne kai talaka ne mota bai da wannan ka gane yan hasari za ta zo tana zuwa ne ta gama da kowa saboda shi kamata dai gwamnati ta kula kuma mutane mu kula in ya so mu duba yadda za mu rage wannan hasari kan shi.
A nan ne kuma za mu ja burki sai sabon mako. A madadin shi bakon namu Isa Ali na kungiyar Valda ta dace da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba Yakubu Makere ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Madalla a gaida Baba Yakubu yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun Niger.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lankitor wacce ta rawaito cewa kungiyar tarayyar Turai ta fara ɗarɗarin zuba kuɗaɗenta a tsare-tsaren zaɓukan da jamhuriyar Nijar ke sa ran gudanarwa a 2020-2021 sakamakon lura da cewa shirin hada kundin rajista na zamani da hukumomin wannan ƙasa suka sa gaba don share fagen soma ayyukan buga miliyoyin katocin zaɓe abu ne mai kamar wuya a ɗan ƙanƙanin lokaci in ji Lankitor. Jaridar La Rue de l'Histoire na cewa yayin da wa'adin shugabar kotun tsarin mulkin ƙasa Khadijatu Lee da mataimakinta Nare Umaru ke kammala a watan nan na Maris masu zawarcin waɗannan mukamai sun shiga kai goro suna kai mari don ganin sun yi nasarar tsare waɗannan kujeru da ke da matukar mahimmanci a wannan lokaci da Niger ke shirye-shiryen zaben gama gari. Jaridar L'Actualité ta taɓo batun takun sakar da ke tsakanin gwamnatin Niger da malaman jami'o'i waɗanda ke yajin aiki a yanzu haka da nufin tankwaso mahukunta su maido da tsarin zaben shugabannin jami'o'i a maimakon a nada su. To sai dai kuma jaridar ta ambato wata malamar jami'a Dr. Elizabeth Sharif tana mai cewa nada shugabannin jami'o'i bai kamata ya shiga tsakanin waɗannan bangarori ba idan aka yi la'akari da yadda suke dasawa da juna. Mun karkare da jaridar Lebanon wacce ke cewa 'yan gudun hijirar Sudan da suka dawo birnin Agadez sakamakon cijewar al'amura a ƙasar Libya sun koka a game da abin da suka kira tsaikon da ake fuskanta wajen bayar da takardar samun mafakar siyasa Dalilin kenan suka yi zaman darshan a harabar hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da ƴan gudun hijira HCR a Agadez. Lamarin da ya sa jami'an hukumar kiran taron gaugawa in ji Lebanama. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sule, sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana Bisu Baka Auren Auta ɗan albasa Katsina Nigeria. Ina son zan faru da wannan dama mun godiya ta musamman ga ƴan Najeriya da suka yi suka zaɓe lami lafiya ba tare da ɓarna ba su mutane ba ko kashe mutane ko wasu nan. Kamar muka tuna an yi zaɓe lafiya kuma gwamna mu Aminu Bello Musayi da sauran ƴan majalisu sun fi zaɓen su. Ina kira ga ƴan majalisun Tarayya da sanatoci da ƴan majalisun jihohi ya kamata su dawo dimfa su duba ɗan sojan gyara su ta yin tantiri fa naka sai naka don haka ina muku ƙalubale ku zo ku gyara kayan Bawa Buhari ya gama mulki. Assalamu alaikum mai Amurka daga Alhaji Mamuru ɗan uwa mai Allah na cikin garin Jidda. Kira da Janar Muhammadu Buhari. Janar ina baka shawara in baka sani baka sani kan mu'awaɗiya in duk turawa da sun kwanta suna daidai suna kuskure da ɗanka da ɗanka da ɗan wani gwamna ɗanka da mutumin ƙwarai na wani gwamna naka saboda don a samu da masarakiya ta fara daidai irin matsaloli waɗanda aka samu a danne su don ya kawo ɗan gabaɗa ne mai iska na ya kawo ɗan gabaɗa sai mutumin ƙwarai na amma jin ko jin ko jin 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 ko jin sai ta ce ba sai da demokrasiya da demokrasiya tsarin mutane na ana cikin layi don a yi mafita Allah ka ce cikin Najeriya cikin Najeriya.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio mai magana Yanu Buwan Zangon Daura. Ina so in yi amfani da wannan dama domin in jinjina hukumar zaɓe ta ƙasa Rijiyar Jihar Katsina game da zaben gwamnati ƴan majalisu da ta gudanar a cikin kwanciyar hankali don haka nake ƙara kira ga sauran jihohi da su yi koyi da takwarar ta jihar Katsina wajen bayyana sakamakon zaɓe yadda ya kamata.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malam madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau ina so na yaba wa hukumar zaben Najeriya game da zaɓuɓɓuka da ta gudanar a jihohi na gwamna da ƴan majalisar jiha. To wannan zaɓe da aka yi haƙiƙa hukumar aina ya zama dole mu jinjina mata da kuma jami'an tsaro da masu sa idanu. An gudanar zaɓe cikin gaskiya da adalci babu ƙorafi babu maganganu marasa daɗi game da yadda aka gudanar da zaben nan. Saboda haka waɗanda aka zaɓa muna sa su murna, waɗanda kuma ba su samu nasara ba su yi tawakkali su bawa Allah ikonsa.
Kafin mu sallama ga labarai amma a taƙaice.
Ana ci gaba da miƙa sakonnin ta'aziyya da na bankwana ga mutum 157 da suka rasa rayukansu a hadarin jirgin saman Ethiopia da ya faru a ranar Lahadi a kusa da Addis Ababa babban birnin kasar. Mamatan sun fito ne daga kasashe akalla 35 ciki har da wasu jami'an Majalisar Dinkin Duniya 22 waɗanda ke kan hanyarsu ta zuwa wani taro kan muhalli a Nairobi babban birnin Kenya. A jiya Litinin an yi ƙasa-ƙasa da tutoci a taro sannan an yi tsit na ɗan wani lokaci a lokutan da aka buɗe wannan taro na Kenya da kuma wani taro na daban da aka yi a New York domin nuna girmamawa ga mamatan.
Masu sauraro a nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau, sai kuma can da la'asar za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin noma na Mustapha Nasiru Bazari. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Lalo da ya karanto mana labarai da kuma Solomon Abo da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin da ma injiniyanmu na yau Dallas Miss Lee Muhammad Hafiz Baballa ke cewa a wuni lafiya.